More music
Yasoi
and
Yataya
later
Kike.
highlights with Kong.
Life here, hello.
Bacci kike yi ne?
Yanzu na tashi.
Zan je aiki ne na ce barin kira ki ko?
To na gode. Ina son ka.
Ni ma ina son ki.
Baby, that's all.